أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة مدى ساكيها دواء أتكي وانا مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب wanda yake cikin makarantar sai ejede a birnin da magaran jamhuriyar Niger har ila yanzu dai muna cikin karatun littafi na al-wajiz fi aqidati as-salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa satin da ya gabata mun fara bayani dangane da abin da ya shahi aqida da kuma yanda malamai suka fassara aqida da kuma yanda malamai suka fassara abin da ake cewa as-salaf magabata na kwarai lokaci yar suke mu a daidai inda muka tsaya a ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni abi duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi sannan kuma ayi hani a hannu da dangane da abin da yayi hani akan shi insha Allah yau zamu tashi a gaba ta gaba a yau muna ranar Laraba kenan 2 ga watan Jumadal Thaniya shekara ta 1446 wanda ya dace ma 4 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya kai mu shiga cikin darasi akwai cikin ƴan uwa ɗaya da yake bibiyar karatun ta ga hanyar group na Telegram da ake aikawa ya turo mana wasiƙa dangane da labarin da muka bada na ɗaya daga cikin magabata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin shi har yake ce ma Sayyidina Umar in Allah ya hada shi da wannan mutumin ya buƙaci yayi mishi addu'a lokacin da muka bada labarin wannan cikin karatu mun ambaci sunan mutumin da Tamim Addari amma alal hakika kuskuren daga mu ne ba daga ruwaya bace ba tunda shi dan uwa ya tambaya ne shin wata ruwaya ce daban ko kuma a akwai wata ruwaya ne wadda tazo da sunayen kala biyu to kuskuren mu ne muka yi shi muka ce Tamim Addari asalin sunan wannan bawan Allah shine wato Uwais Al-Qarni shine Uwais Al-Qarni wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi ba wai wancan Tamim Addari ba wai in kana shi ma Tamim Addari ɗaya ne daga cikin magabata amma wannan wanda kissar shi da muka bada a wancan darasin shine Uwais Al-Qarni wanda Umar yake tambaya in mutanen Yaman sun zo lokacin aikin haji sai tambaya afikum Uwais har zuwa lokacin da Allah ya hada su kenan muna godiya da wannan dan uwa da wannan nuni da yayi mana kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana dangane da wannan kuskure insha Allah yau zamu tashi a gaba ta gaba inda malam yake kwararo mana bayani da kuma falala irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma magabata sai malam yake cewa wa amarna Allah jalla wa ala an nuhkima rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi kulli sha'nin min shu'uni hayatina wa an narji'a ila hukmihi wa amrihi sallallahu alaihi wasallam malam yace Allah madaukakin sarki yayi mana umarni umarnin da yayi mana shine duk abin da ya taso na hukunci to mu kai wannan hukuncin zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya yanke hukunci na ƙarshe kuma in ya yanke hukuncin mu amince mu bada wato yardan mu dangane da wannan hukuncin da yayi fi kulli sha'nin min shu'uni hayatina a cikin dukkanin wani sha'ani na rayuwar mu gabaki daya kuma in yayi hukuncin ya zamanto mun gamsu da shi 100% sai malam ya kawo aya inda Allah subhanahu wataala yake cewa wala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah subhanahu wataala yake cewa fala rabbika ina mai rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su samu cikakken imani ba hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum hasse sun kawo hukunci gabanka ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت sannan kuma in kai hukuncin ba za su samu wata damuwa ba dangane da abin da kai na hukunci ma'ana za su gamsu da shi 100% wa yusallimu taslima sannan kuma za su meka wuya ga baki ɗayan mekawa anan Allah subhanahu wataala yana magana ne dangane da abin da yake tasowa tsakankanin musulmai na wato rashin jituwa idan ya taso a tahi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai wanda zai yanke hukunci kuma in yayi hukuncin izamanto an gamsu da hukuncin da yayi ba yayi hukunci ba a gaban shi ku yarda amma kuma a zace ku buku nuna gamsuwa ku ba 100% daidai yake da wanda a wanga zamanin za a fadi mishi magana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane sai ya ce a to sadaqa Allahul azim ko kuma sadaqa rasulillahi amma in ya koma gida ya ce kai wai hadisi ne da suka mana to kaga wannan a zace shi bai meka wuya ba amma dai a zahirin mutane ya nuna cewa ya gamsu to so ake ka gamsu 100% sannan ka meka wuya shine abin da mallam yake fadi ana sai ya ce wa bayyana Allahu ta'ala lana Allah madaukakin sarki ya bayyana mana dai bi anna nabiyahu sallallahu alaihi wasallam huwa al-uswatu al-hasanatu wal-qudwatu as-salihah Allah ya bayyana mana cewa annabin shi sallallahu alaihi wasallam shine wato abin koyi wanda yake nagartacce sannan kuma jagora wanda yake na kirki shine abin koyi nagartacce kuma shagora na kirki duk wani koyin da mutum zai yi a cikin rayuwar shi ta addini to babu koyin da yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani matsayi da zaka kai wani a cikin al'umma wanda zaka ke ganin shine mafi cancanta mafi a'ala da kai koyi da shi to babu yanda za a yi matsayin shi da girman shi kai irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yace shi wannan annabin abun koyi ne kuma jagora wanda yake nagartacce sai mana yace wannan mudajil amsal alladhi yajib ittiba'uhu wal iqtida'u bihi kuma annabi shine tataccen misali abin nunawa wanda ya wajaba abishi kuma in an bi shi hallo ai koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo da abu ba dai bane ba da limamin garin ku in ya kawo abu ba dai bane ba da shugaba na unguwar ku ko mai ingari ko mai unguwa ko sarki in ya kawo abu da sai ka ce to bari ranka dade ma je mu yi tunani mu gani in annabi yazo da abu babu zancen ku je ku yi tunani dole ne sai ka bi in kuma baka bi ba to rana karshe ranar alkiyama zaka gane kai kuskure a daidai lokacin da kuma gane wata ka ba amfanin da za ta yi maka shine malai ce yajibu wajibi ne ittiba'uhu abihi waqti waliktida'u bihi kuma wajibi ne ai koyi da shi faqala azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya fada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira Allah yace haqiqa na a gare ku fi rasulillahi dangane da manzon Allah uswatun hasana abun koyi wanda yake nagartacce amma ba ga kowa ba liman kana yarju Allaha ga wanda ya kasance yana fatan haduwan shi da Allah wal yawmal akhir kuma yana kwadayin zuwa ranar lahira dan ya iske sakamakon da Allah ya alƙawari ya tanadi wa zakara Allah katira sannan ya ambaci Allah ambato mai yawa abin mamaki kuma abin burgewa ɗan uwa shine duk lokacin da mallan ya faɗi wata magana daya sai ku ji ya ce Allah ya ce kuma wannan shine tafarki na magabata na fare wannan shine aqida ta ahlus sunna duk abin da zasu faɗi ba za su faɗi abin da yake nasu ba face abin da Allah ya faɗa ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma wannan malami a cikin wannan littafin nashi mun ga alamun haka yanzu magana biyu ce muka faɗi tashi amma sai da ya kawo ayoyi daban-daban guda biyu wanda suke karfafa maganar shi sai malami yake cewa wa qarana Allahu jalla wa ala ridahu bi ridar rasuli sallallahu alaihi wasallam a wani wurin na daban kuma Allah madaukakin sarki sai ya haɗa yardar shi da yardan manzon shi a guri guda abinda ake so a faɗi maka anan shine yardanka ga Allah shine yardanka ga manzon Allah yardanka kuma ga manzon Allah shine yardanka ga Allah ma'ana babu yanda za ka raba biyu su Allah da annabi tare suke ba a raba su in ka bi Allah ka bi manzo in ka bi manzo kuma ka bi Allah shine Allah madaukakin sarki ya faɗa kamar yanda mallan ya kawo wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzon shi su ne mafi cancanta su yardar da su in har sun kasance mu'minai ma'ana da Allah da manzon shi kullun tare ne suke ba a raba su shi yasa anan Allah ya hada abin shi guda biyu bai raba ba. Sai kuma malam yace wa ja'ala ittiba'a rasuli sallallahu alaihi wasallam alamatan ala muhabbati. Abu na gaba shine Allah madaukakin sarki sai ya sanya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata alama ce da take nuna cewa ana san Allah. Ma'ana me yake nufi? Duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi, to wannan alama ce da ke nuna cewa wannan mutumin yana kaunan Allah. Sannan kuma aka san haka ma haka ne, in baka yin biyayya ga manzon Allah, kinan wanga alama ce da take nuna cewa mi baka kaunar Allah subhanahu wataala. Malam dai fadi wannan abu, menene dalilin shi? Sai yace qala Allah subhanahu wataala, Allah madaukakin sarki ya fada a cikin Qur'ani da kanshi yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. Allah madaukakin sarki yake cewa ka fada musu ya manzan Allah, in kuntum tuhibbun Allah, in dai da gaske ne kuna son Allah, ba za ka zo cikin madane ba ka ce ah mu masoya Allah ne, ina ba daga nan ba take alaji. Annabi ya ce in kuna son Allah da gaske fattabi'uni, to ku bi ni. Biyayyar da zaka ma annabi ita ce take nuna cewa kana son Allah, ba abin da zaka faɗi da baki ba. Annabi yake cewa fattabi'uni, ku bi ni, in kun bi ni me zai yi? Yuhibbukum Allah, kuma dai sai Allah ya so ku. Ma'ana daga cikin abubuwan da suke sawa Allah ya so mutum akwai biyayya ga manzon Allah. In ka bi annabi to Allah zai so ka, haka kuma in baka bi annabi ba Allah ba zai so ka ba. Sai ce ba kare ba, bayan Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum, sannan kuma sai ya gafarta muku zunubanku. Wallahu ghafurur rahim, kuma dama Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Qul atiqu Allah war rasul, Allah ya ce ka faɗi musu ya manzan Allah, ku bi Allah ku bi manzo. Kun ga bai ce ku bi Allah ba sai yayi shiru, ku bi Allah ku bi manzo. Sai ya ce fa in tawallaw, in kuma suka juya baya suka ki amincewa da bin Allah da bin manzo, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, lalle Allah baya kaunar kafirai. Dan uwa abin lura a wannan ayar shine a ƙarshenta Allah ya ce fa in tawallaw, in suka juya kai daga bin Allah da bin manzo, Allah ya ce baya kaunar kafirai. Sai malamai suka ce wannan yake tabbatar da cewa wanda bai bin Allah bai bin manzo to yana cikin sahun kafirai, domin babu yanda za a ce musulmi na kwarai baya biyayya ga Allah kuma baya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malamai yace wali haza, ai wannan abubuwan da aka ambata saboda su ne kana marji'us salafis salih inda tanazu huwa kitabullahi ta'ala, lokacin da wani abu ya taso na jayayya to abun komawa na gaba na magabatan kwarai huwa kitabullah, shine littafin Allah. Duk lokacin da kuka samu rashin jituwa a cikin al'amarin addini, wannan yace a kaza ne, wannan yace kaza ne, to abin da za a yi shine a koma zuwa ga littafin Allah, mi Allah yace a Qur'ani shi wa sunnatu rasulihil amin sallallahu alaihi wasallam, in ba a samu ba a Qur'ani sai a koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shine wanda Allah ya aika. Babu wanda Allah ya aiko shi yake magana da halishi na ubangiji a doran ƙasa face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kenan in aka duba cikin littafin Allah babu, sai a komo cikin bayanan annabi sallallahu alaihi wasallama, tabbas in dai addini ne za a samu, domin Allah bai bar komai a cikin addini ba sai da bayyana shi. Kamar qala tabaraka wa ta'ala, malam yace ai wannan magana da muka faɗi tana da dalili. Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الله مدوكين سركي da kan shafara a Qur'ani yake cewa ya ku wanda kuka yi imani da Allah, atiu Allah wa atiu ar-rasul, ku bi Allah sannan ku bi manzo. Anan ma da yace abi Allah bai shiru ba sai yace abi manzo. Kai bar ma ya ƙara sai ce wa ulil amri minkum, da ma'abuta al'amari na cikin ku. Malumai inna tafsiri suka ce ulil amri abin da yake nufi shine shugabanni waɗanda Allah ya ba su jagorancin al'umma, sannan kuma da malumai waɗanda suke fadakar da al'umma suke nusashe su hanya ta kwarai, su ne ulil amri. Allah ya ce ayi musu biyayya, ana biyayya ga shugabanni sannan ana biyayya ga malumai, amma shugabanni waɗanda suke jagorancin al'umma ba waɗanda suka zo ba suke nima su yi jayayya da shugabannin da su ne suke jagoranci da al'umma. Ma'ana ba ƴan tawaye ba inda suka koma bayan gari da bindigogi. Wannan ba shugabanni bane ba. Sannan kuma malamai waɗanda suke na Allah da Annabi ma malamai waɗanda suke cewa su malamai ne ba. Su kuma malaman Allah da Annabi a cikin al'umma sananne ne dama. To waɗannan su ne Allah ya ce abi, sai ya ce kuma fa in tanaza'tum fi shay'in. In kuma kun samu jayayya fi shay'in a cikin wani abu na lamarin addini, farudduhu ila Allah, to ku meka wannan abin zuwa ga Allah, ma'ana a koma Qur'ani. War rasuli, kuma ku maida shi zuwa ga manzo, ma'ana a koma zuwa ga hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ayi wannan in kuntum tu'minuna billahi, in dai da gaske ne kun yi imani da Allah haka za ku yi. Wal yawmil akhir, kuma da gaske ne kun yi imani da ranar lahira na al-kiyama. Allah ya ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila, wannan shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyakkyawan makoma. To kun ga wannan aya tana tabbatar mana da me? Tana tabbatar mana da cewa duk lokacin da aka samu jayayya na al'amarin addini, sai kuka samu sabani, wane yace kaza ya kamata ayi, wane yace a'a ba kaza bane ba kaza ne, to shikenan ba caccan baki ba za a bata lokaci ana yi. Kai da kace kaza ne, menene hujja ka ayi na ka samu? A hujja ta Allah ya ce kaza, shi yasa ni ma na ce kaza, to wanga yana da hujja a rike. Kai da kace hujja ka menene yasa kace kaza? A to ai kaza ya kamata ayi, to kaga wannan ba shi da hujja. A addini babu kaza ya kamata ayi, duk abin da addini ne. Allah ya sauko Qur'ani kuma ya turo manzo, a Qur'ani akwai kuma manzon shi ya fayyace komai. Dan saboda haka babu buƙatar yanzu kai da kake da magaram ka ce a kaza ya kamata ayi addini, saboda kai ba kai bane wakilin addini a doran ƙasa. Wakilin addini shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai malamin yake cewa wa afdalus salafi, mafificin salaf, mun yi bayanin salaf a baya, sune magabata na ƙwarai. In aka ce magabata na ƙwarai, bayani ya gabata sune waɗanda suke kan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suke. To malam yana so ya ga mana a cikin nasu su wane ne mafifita wanda suka yi kowanne falala. Sai ce wa afdalus salafi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashabatul kiram. Mafificin magabata na ƙwarai waɗanda suka fi kowa falala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine limamin magabata na ƙwarai, sai ce ashabatul kiram, sune sahabbai waɗanda suke masu girma. Domin a cikin al'umma ta musulmai babu wanda ya kai sahabbai matsayi da daraja a wajen Allah kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sune lamba ɗaya wajen falala da matsayi a gurin Allah radiyallahu anhum ajma'in, Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare su gabaki ɗaya, ko ɗaya ba a hundawa. Babu zancen ka ce a sahabbai kaza Allah ya rarra gare su, sahabbai kaza kuma banda su, a'a sahabban Annabi gabaki ɗayansu amintattun Allah ne, banda waɗanda Al-Qur'ani ya nuna munafuncin su karar kuma yi musu alƙawali da azaba. Domin a cikin sahabban akwai wanda suka fito a cikin munafukai, kuma Qur'ani ya bayyana su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni gare su, wannan ba su shiga cikin sahabban Annabi saboda munafuncin su ya bayyana karara. Amma duk wanda ba shi ba sahabin Annabi ne, ko da ya yi wani kuskure wanda ya bayyana ma al'umma, duk duniya ta san wanga abin kuskure ne, wannan matsayin nashi na sahabin Annabi ya goge wannan kuskuren nashi, saboda su ne mafi alkhairin al'umma da shaida ta Ubangiji da shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan malam yake cewa allazina akhazu dinahum 'anil nabi, wa'innan sahabban wa su ne suka dauki addinin su a wajen Annabi. Yau duk wani malami na duniya ilimin shi da dauka a gaban wani malami ne dauka, amma sahabban Annabi su ilimin su gurin Annabi ne suka dauko shi, zama suka yi a gaban shi ya karantar da su suka dauka. Sabanin kai zuwa ne kai wajen wani malami ya dauko, malamin ya dauko wajen malamin shi, kuma karshen malamin malamin shi ne Annabi, su a wajen shi suka dauka. Kuma da suka dauki karatun, malam yace bi sidiqi, sun dauke shi da gaskiya, wa ikhlasin, sun dauke shi kuma da ikhlasi da tsarkin niyya. A yanzu ana samun wanda zai yi ilimi ba da gaskiya ba, ba da tsarkin niyya ba. Akwai wanda zai je yi ilimi diddan ya zama malami a garin su mai fada a shi. Akwai wanda zai je yi ilimi a garin su saboda an yi alƙawari ga wani alhaji yana gina masallaci, ya ce in yayi da akwai gida da zai ba liman, sai ya ce to bari mu je mu nemi manyan riguna mu sa, dan alhaji ya ce mu ne liman manya ba mu. To kaga wannan bai nemi ilimi ba da kyakkyawar zuciya bai ba dan Allah. Su kuma sun tace zuciyar su, sun nemi ilimi a gaban Annabi da kyautata niyya. Wa ilmin, sai suka samu ilimi. Sannan kuma wa amalin, sai suka samu aiki da ilimi. Sun yi ilimin kuma sai suka yi aiki da shi. wata ruwaya ta nuna cewa Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin Allah madaukakin sarki ya kayar da gare shi yake cewa mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance duk lokacin da Allah ya sabko da aya ta alqur'ani mukan karanta ta ita kadai ba za mu je ta gaba ba har sai mun har da ce wannan sannan hukumcin da yake ciki na umarni mun yi mun aikata shi a aikace inna hani ne mun hanu a aikace sannan mu je ta gabanta wannan shine yanda sahabbai suke yin karatu in Allah ya sabko da aya misali Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim zuwa karshen sura aya 7 ce suratul fatiha to su in suka zo su karanta suratul fatiha wata kila kai yanzu in ka je makaranta mallan zai zamanar da kai ne ta karanta ma alhamdulillahi rabbil alamin yana mimita maka haka har da ce su ba haka karatun su yake Umar bin Khattab yace su sai aka sauko da ayoyin Qur'ani da su dauki aya ɗaya ne alhamdulillahi rabbil alamin to bas zuwa arrahmanir rahim sai sun fahimci alhamdulillahi rabbil alamin me take nufi sun fahimci me take nufi umarni ne a cikin ta ko hani sun yi a rayuwarsu ta yau da gobe in umarni ne sun aikata in hani ne sun hanu sannan sai su dawo su yi aya ta gaba arrahmanir rahim haka har sai da ce suratul fatiha ma'ana ilimi ne ake yi ta hanyar har da cewa kuma da aikatawa a aikace umarnin da Allah ya to kaga wa'annan mutane samsam ba za ka hada su da wa'anda suke bayan su ba saboda tsarin karatun da tsarin kuma yanda ake tsarkake zuciyar ba iri ɗaya bane ba kama wasafahumullahu ta'ala fi kitabihi malam yace wa'annan mutanen sahabbai kenan Allah ya siffanta su a cikin alqur'anin shi mai girma bi qawlihi subhanahu a inda Allah yake fada yake cewa minal mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله مدوكين سركي da kanshi yayi wato sheda a gare su sahabbai yake cewa minal mu'minin rijal daga cikin mu'minai akwai wa'ansu mazaje sadaqu ma ahadu Allah alai sun gaskata abinda suka yi wa Allah alƙawali akai faminhum man qada nahbahu Allah ya ce daga cikin su akwai wanda ya riga ya cimma tashi wato rayuwa wa minhum man yantazir a cikin su kuma akwai wanda yake jiran rayuwar shi ta kawo kuma badalu tabdila Allah ya ce amma kuma basu yi kowace irin sabawa bai ga sabawa ba game da alƙawarin da suka yi ma Ubangiji dukkan mu mun san alƙawarin da ɗan Adam suka yi ma Allah a lokacin da Allah ya halicci duniya wannan Allah ya dauki alƙawari idza akhadha rabbuka mithaqa bani adama lokacin da Allah ya dauki alƙawari ga mutanen Adama cewa yaya ne ni ba ubangijin kuma ne ba suka ce lalle kai ubangijin mu ne sai ɗan Adam suka yi ma Allah alƙawarin cewa za su bautata mishi kuma za su rike wannan alƙawari har zuwa doran duniya ya zo ƙarshe a jitashin alƙiyama amma daga ƙarshe a cikin ɗan Adam sai mutane suka ringa sassauyawa in an turo musu annabawa su ƙaryata in an turo musu annabawa har da ma waɗanda ake kashewa daga cikin annabawa kuma duka ɗan Adam ne suke wannan abu sun mance da wancan alƙawarin da farko da suka ma ubangiji to shine anan Allah ya shaidi sahabban annabi cewa ma baddalu tabdila su ba su sauya wani alƙawari ba wanda suka ma ubangiji suna nan akan shi sun cika shi to kaga wayannan shaida ce daga Allah subhanahu wataala akan wayannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace bayan sahabbai mafi alkhairin wannan karni wannan al'umma sai ce thumma alladhina yaluna sai wa'inda suke biyo su sune ake cewa tabi'ai min al-quruni mufaddala daga cikin karnoni guda uku wa'inda suke wanda suka fi kowanne fadala min at-tabi'in daga cikin tabi'ai bayan tabi'ai wa sai ce wa man tabi'ahum bi sidqin wa ihsan sai kuma wanda suka biyo bayan tabi'ai da gaskiya da kuma kyautatawa mun yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa karni mafi alkhairi quruni mufaddala an ce karni uku ne karni uku shine shekara 300 daga lokacin da annabi yayi rayuwa zuwa shekara 300 wa'annan sune mafi alkhairin al'umma duk wanda zai zo a cikin wannan al'umma ta musulmai bai kai su alkhairi ba a cikin wannan 300 su ma 300 basu kai 200 alkhairi ba 200 basu kai 100 farko alkhairi ba saboda 100 farko da annabi suka yi rayuwa su kuma 200 sun yi rayuwa da wa'anda suka yi rayuwa da annabi sannan kuma 300 sun yi rayuwa da waɗanda suka yi rayuwa da waɗanda suka ga annabi sai malam ya ce to kala fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada akan wa'innan mutane akwai hadisi annabi yace usikum bi ashabi thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi yace ina yi muku wasilci da sahabbaina kada ku muzanta musu ku kyautata musu thumma alladhina yalunhum sannan wa'inda suka biyo su kuma yace thumma alladhina yalunhum yace kuma sannan wa'inda suka biyo su sai shiru sahabban shi sannan wanda suka biyo shi wanda suka bi sahabban sannan kuma su ma wa'inda suka biyo su sai malumai suka ce anan ana nufin karni uku kenan abin da yake karatar tabbatar da haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama na daban wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi annabi yake cewa khairun nasi karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi yace mafi alkhairin mutane karni karnin da ne rayuwa a cikin shi domin babu wani shekara ko kuma karni wanda zai samu alkhairi da albarka kamar karnin da annabi ya rayuwa a cikin shi shi sai annabi yace shine mafi alkhairin karni sai yace kuma thumma alladhina yalunhum sannan karnin da yake biyo bayan karnin da ne rayuwa a cikin shi thumma alladhina yalunhum sannan kuma karnin da ya biyo bayan shi in ka lissafa zaka ga shekara 300 kenan sai malam yace waliza fasahabatu wattabi'un lahum hum ahqqu bil ittiba'i min ghairi malam yace to in ku haka nan ne yace to da sahabbai da tabi'ai wa'inda suka biyo sahabbai kenan yace su ne mafi cancanta da abisu sama da wasun su me yasa wadhalika lisidqihim fi imani saboda gaskiyar su a cikin imani wa ikhlasihim fi ibadatihim da tsantsan ikhlasin su a cikin ibada su sai malam yace wa hum hurrasul aqida sannan su ne wa'inda suke yin gadi na wannan aqida ta musulunci duk wani wanda zai yi gadin aqida bayan su yake wa humatu shari'a yace kuma su ne masu ba shari'a kariya duk wani abu da ya taso na shari'a ana so a kawo wani abu a ciki to za su miƙe su ba wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallama kariya abin da zai tabbatar mana da haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wafati annabi da ya bar duniya an samu wasu daga cikin musulmai suka ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to mu daga yau za mu ci gaba da yin sallah za mu ci gaba da yin azumi amma zakka ba ma babu kowa kudin mu suka ce zakka kudin mu ne a bar mu da abun mu dama shine yake da rai muke kai ma to tunda babu shi kudin mu ne aliyum sai sayyidina abubakar shine khalifa a lokacin sai ya tattara manyan sahabbai ai shawara yace wa'innan mutanen kun yi abin da suka ce yaya kuke gani wasu suka ce tunda suna cewa la ilaha illallah to kaga ai musulmi ne kawa kyale su in suka tai suka mutu in Allah ya tambaye su sun mushi bayani wasu suka ce a aje a iske su a inda suke a sa ƙarihi a kwato sai wasu suka ce a ba kwato ba zai kawai a daga musu takobi ko su bada zakka ko a yake su saboda ba musulmi ne ba to da ƙarshe sai aka hadu akan ra'ayin aje a yake su saboda duk inda Allah subhanahu wata'ala yayi zancen sallah sai kaji ya ce zakka wa aqimus salata sai ce wa atuz zakka to ya ne ne za a yi yanzu ku kuma ku ce za ku tsaye da sallah amma ba za ku kawo da zakka ba ma'ana kun yarda da wani bangare na alqur'ani kuma ba ku yarda da wani bangare sai Abubakar ya ce wallahi sai ya yake su haka kuma aka yake su sai daga baki ɗaya su suka dawo suka ce za su ringa ba da zakka wasu kuma suka ce to su gaba ɗaya ma san aje musulunci tunda annabi ya mutu to mu mun kare musulunci mu ma dai mun aje sayyidina Abubakar ce su ma dai sai ya yake su saboda sun yi ridda a shari'ar musulunci duk wanda ya bar musulunci kashe shaki wannan shine hukuncin shi da a ce akwai shari'ar musulunci yanzu a kasar nan duk wanda ya mutu ce to jama'a ku shaida da ni musulmi ne yanzu na bar ina komo kafirci to hukuncin shi a kashe shi in ya tafi wajen Allah ya samu kafara in ya so ya mutu ba akan musulunci ba amma dai hukuncin shi kashe shi zai to saboda haka sayyidina Abubakar sai ya yaki wa'innan mutanen to kun ga wannan ya nuna kishin sahabbai da kuma yanda suke ba da kariya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya ce wallahi ba zai taba amincewa ba
ya zamanto a zamanin shi an hudda wani abu wanda a da lokacin annabi ana bada shi kuma a ce a lokacin shi naka tsaye da bada yace wallahi ba zai yi ba dan saboda nuna kariya da kishi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta rashin lafiya shi ta rasuwa wanda ita ce ta zama ciwon ajalin shi kahin ya kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye runduna wanda za a fita aje yakin mu'ta yakin mu'ta wani yaki ne da za a je ayi wanda a cikin wannan yakin an kashe kahin shi an kashe sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'inda suke manya manya daga cikin su akwai Ja'far bin Abi Talib akwai Zaid bin Haritha sannan kuma akwai ina ga in ban mance ba subhanallah lamanci na ukun nasu su uku ne wa'inda aka kashe manya manya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi ciwon mutuwar su Ja'far dai kuzan ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan Ali bin Abi Talib ne sannan kuma shi Zaid bin Haritha dai shine ma wanda mutane suke ce mishi Zaid bin Muhammad saboda ya taso a gidan annabi antar da shi sannan kuma sai ya rike shi a matsayin da na uku su shine Abdullahi bin Rawaha to da aka ce su annabi yace zai je da ufansa akan wa'innan mutanen ba zai kyale ba to shine sai ya shirya runduna da ya shirya runduna sai aka ba Usama bin Zaid jagorancin wannan runduna aka ce shi zai jagoranta a lokacin nan bai wuce shekara 17 a duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta rashin lafiya a cikin ta sai ya wafati sayyidina Abubakar da yazo khalifan ce sai ya ce ina rundunan nan da annabi ya tanada to tazo ta huta saboda ni ba zan tsaye da abin da annabi ya horo ba dole sai an yi da sa sai wasu suka ce to shikenan ga rundunan tana nan amma akwai shawara dan Allah da annabi Usama bin Zaid wannan tunda he kaga dan yaro ne shekara 17 a ce manyan sahabbai wani da shekara 60 wani da shekara 50 a ce shine komandan tahiya dan Allah ka sauya mana shi sayyidina Abubakar ya ce shi san ba zai sauya shi ba babu yanda za a yi ya sauya jagora wanda annabi ne ya rada shi da hannun shi ba wannan ya nuna maka tsantsar biyayya suka manzan Allah ko da bai yara yi wanda kuma muwa da muke rayuwa a yau haka nan ne ake bukata a gare mu mi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annan malam ya kira su humatus shari'a masu bayar da kariya ga shari'a al'amiluna biha qawlan wa amala wa'inda suke aiki da ita fada da aiki in suka fadi aikatawa suke yi ba irin na da yawa daga cikin zamanin mu bada fadi suke yi ba sa aikatawa sai ka samu yanzu a cikin jama'a a cikin al'umma akwai wanda zai zo cikin fada cikin gurin zaman ku yi muku wa'azi tsaf amma kuma aka tashi insha Allah in ya zama shi kadai ya juya gaba kowa sai kaga abin da ya muku wa'azi shine farko wanda zai je zuwa gare shi kikenan kaga ya zo ya faɗi abin da shi bai kasance ba yana aikata shi to su ba haka suke ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wal qa'imuna alayha haqqan wa sidqa kuma su ne suke tsayin daka akan wannan shari'a haqqan tsayin daka na gaskiya wa sidqa kuma tsayin daka na gaskiya na gaskatawa da haƙi da kuma gaskatawa sai ya ce walidhalika ikhtarahum Allah ta'ala linashri dinihi shi yasa ma Allah ya zabe su dan su yada addinin shi addinin musulunci suwa suka yada shi a doran duniya sahabban annabi su ne suka je suka dauki takumba suka shiga yaki duk inda suka zo su ce ko a amshi musulunci ko kuma mu gwabza ko a kashe mu ko mu kashe aka kashe da yawa daga cikin su diddan musulunci yazo mu kanmu nan kasan mu ta Niger falalassu muke ci saboda bamu sani ba da watakila a Arnawa zamu taso waliyazu billah amma Allah sai mana ni'ima kakannin mu na horkon horko da suka ji musulunci sai suka karba da suka nuna taurin kai ba za su karba ba ana ambata cewa musulunci ya shigo jamhuriyar Niger tun a karni na farko wanda ake danganta mashi kawo musulunci Niger ana cewa sahabi ne ko kuma tabi'i shine Uqbata bin Nafi' an ce ya shigo cikin yankin Agadez hannun ya shigo ciki dan ya yada addinin musulunci tun daga jaziratul arab tun daga can al-hijaz makka da madina ya kado nan kawai abin da yake fundo su shine su je su yada musulunci ya tai inda ba a san shi ba a san shi yanzu gashi nan har yau muna cin falalan musulunci saboda haka wannan abin da Ukbata bin Nafi yayi a Niger, ko gobe aka ayi musulmi a Niger sai ya samu lada, saboda shine wanda ya kawo musulunci cikin wannan ƙasa. Allah ya saka musu da alkhairi. Sai ce wata bulighi sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa shar'ihi linnas ajma'i, sune suka dauki ciri, suka ciri tuta wajen bayyana sunna annabi, sannan kuma wajen bayyana shari'an Allah zuwa ga mutane gabaki daya. Sai malam yace wa an Abdullah bin Amr, hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Amr radiyallahu anhu, Allah ya yarda a gare su, yake cewa kala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yana cewa taftariqu ummati ala 73 milla, annabi yace al'ummata za ta rarrabu kashi 73, dukkan su musulmai ne na al'umma annabi, amma za a rarrabu, a rarrabu har kashi 73. Annabi yace kulluhum finnar, dukkan wannan 73 a wuta suke, illa wahida, sai milla wahida, sai guda ɗaya ta kenan. Cikin 73 an huda ɗaya nawa zai saura? 72. 72 duka wuta za su yi, ɗaya ne wanda zai je aljanna. Babban magana wannan, babban magana ce kuma wanda ya kamata in musulmi ya ji ta ya zabura, ta zaburar da shi, kuma ya tsorata, ya mai da hankalin shi shiga taitayin shi. Al'umma za ta kasu kashi 73, 72 wuta za su je, ɗaya ne zai je aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi wannan hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito. To dai tambayi da ya faɗi aka, sai Abdullah ibn Amr ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace ya Rasulullahi za ka shi kashi 73? Ya Annabi ce mishi eh. 72 su je wuta, ɗaya je aljanna? Annabi yace eh. Sai ce to man hiya ya Rasulullah, wannan ɗayan wanda za su je aljanna su wane ne? Qala Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya bada amsa yace ma ana alaihi wa ashabi, abinda nake kan shi da ni da sahabbaina. Magana ta ƙare, duk abinda Annabi yake kai, sahabbai suke kai, to wannan tafarkin shine tafarkin da zai je aljanna. Saboda haka yanzu mu da muke rayuwa a yau mu ga sahabbai ba da mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to mu ya zamu yi mu gane akan wani tafarkin muke cikin 73? Shine sai ka dora aikinka akan wa'innan magabata, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin aikin da kake yayi daidai da nasu, ko kuma ka kauce hanya? In ka lura aikinka yayi daidai da wanda suka yi, to kana kan wannan hanyar da aka faɗa. In kuma ka lura kai aikinka yayi hannun riga da wanda su suke kai, to lalle fa tunda gurguru ka tuwa, ka komo hanya mai gaskiya. Shine abinda malumai suke faɗa dangane da wannan hadisi. Kuma in mutum ya lura da kyau a wannan rayuwa da muke a wannan zamani, zai ƙara tabbatar da magana Annabi sallallahu alaihi wasallam. A yau al'umman musulmi kashi nawa ne da Allah? Kashi daban-daban ne, wanda ka sani a garinku in ka tafi wani gari sai a ce ma a can ma kashin daban ne. In ka tafi daga wata ƙasa ka tafi wata ƙasa, sai ka ji an ce kai ku wannan kashe-kashen na garinku ba a ma san da shi ba, su ma can wani kashe-kashen, wani sabon lissafi ne za a maka. To amma ka lura da kyau, duk inda ahlus sunna suke a duk duniya, in ka tafi sai ka gani addini iri ɗaya bai sauya ba. Su ne waɗanda suke kan tafarkin Al-Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan in ka tashi ka tafi Najeriya, ba ma zancen Najeriya mu barta, ka tashi ka tafi yankin Larabawa, ka tambaya ina ahlus sunna, a gwada maka su, ka je inda suke kai sallah ka gani. Dan Allah ta shamman mun da sallah ahlus sunna daga garinku, za ka gani babu bambanci. Ka gani yaya suke gudanar da ayyukansu na addini, yaya ahlus sunna na garinku suke gudanar da addini, babu bambanci. Daga can ka huce China, ka tafi Amurka, in ka tafi ka ce ina ahlus sunna, ka ga yaya suke addininsu, akwai bambanci da na garinku? Sai ka gani babu bambanci. Saboda me yasa? Qur'anin dai guda ɗaya ne, hadisan na annabi dai su ne. Kenan in dai mutum ya bi su ko a ina yake, za a samu da kai da kake nan, da shi da yake can, duka dai hanyar ɗaya ce. Amma in dai ba a bi Qur'ani da sunna ba, to dole za a samu saɓani. Shi yasa za ka gani duk inda wata bid'a ta bayyana a cikin addini, in ka tafi garinku sai ka ga bid'ar daban ce, in ka tafi wani gari sai gani su ma tasu bid'ar daban ce, kuma duka abin iri ɗaya ne. Zan ba da misali da abu guda ɗaya. Yanzu ku dubi irin yanda ake yin shahararren abu, misali wanda muke gani shine maulidi. Tsarin maulidi a namagaram ba shi bane a maradi ma, na maradi ba shi bane a Agadez, na Agadez ba shi bane a Senegal, na Senegal ba shi bane a Nigeria. In ka tayi Chad su ma nasu daban, in ka tayi Sudan sai ka ga su ma tsarin maulidin su daban. Yanzu misali a Sudan, wani malami na bani labari yake cewa a Sudan in irin wannan abin yazo, tunda Sudan suna da dariku daban-daban, ranar maulidi in ta zo, to su kamar fuwar da muke yi anan, ai fuwar a kama runguna-runguna, can ake zuwa a samu wani katon hili, kowa yazo ya baje hajjar sharar maulidi, kowa yazo ya baje irin tashi bajinta. Shugaban kasa ma zan waye yake, sai ya je gurin kowane bangare ya meka masa gaisuwa, abin da kuke yayi kyau sai ta yi shi. Mu a Niger ai ba haka nan, sai ka gani yanzu akwai wani zagaye da aka fara kwanan nan, aka yi shi a garin nan, wataƙila wasu sun gani wannan a damagaran bai wuce shekara 4 zuwa 5 da aka fara shi a damagaran, ko 3 zuwa 4. Amma a da mu a nan damagaran babu wannan abu, to ya kai yanzu shi, saboda a wani guri aka gani sai aka dauko aka kawo shi. To kaga in addini ne babu yanda za a ce addini yancan da ma addini yancan da, shi yasa ahlus sunna a duk inda suke tafarkin su guda ɗine ba su da bambanci. Kenan yanzu in kana so ka auna kanka dangane da wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, mai ban tsoro shine abinda kake kai na addini, ka auna shi yayi daidai da faɗar Allah da faɗar Annabi, in yayi daidai shikenan kakka samu damuwa, kana kan wannan tafarkin insha Allah. Amma muddin ka auna addininka, ka gani ya sha hannun riga da faɗar Allah, ya sha hannun riga da faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to tabbas ya kamata ka tuba ka koma hanya madaidaiciya. Sai malam yace wa yutlaqu ala kulli man iktara bi salati salih, duk wanda kuma yayi koyi da magabata na kwarai, wasara ala nahjihim fi sa'il usul, sannan kuma yayi tahiyan addinin shi akan fahimtar su, su magabatan kwarai wanda muka ambace su sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su, malam yace ana kiran shi da suna salafiyun, akan kira shi salafi. Misali to yanzu sai mu dawo kan mu, yanzu a wanga zamanin kowa ne yake ce ma salafiyun, a'a sai mu gani yanzu al'ummar mu wasu su ne kadai suke kiransu salafiyun. To abun ba wai mutun ya kira kanshi bane ba, in dai kana kan wannan tafarkin da aka wadi ka kirawo kanka, baka kirawo kanka ba, salafiyun ne kai. Me yasa nisbatun ilayhi, malam yace saboda dangantuwa zuwa gare su, addinin ka kana shi ne akan fahimtar su, kenan sai a ce maka salafiyun dabo, saboda su in salaf ne. Saboda haka kada mutane su damu in ba a kirawo su ba salafi, kuma wanda yake kiran kanshi salafi, koda ya kira kanshi salafi, in dai bai kan tafarkin su, to shi ba salafi bane ba. Kenan shar'in shine mutun ya kasance akan tafarkin su da fahimtar su, saboda su suka samu kyakkyawar shaida daga Allah da manzon shi. Sai malam yace wa tamyizan bainahu wa baina man yukhalifun manhaj as-salaf, ana kiran shi salafi dan a bambance shi da waɗanda suke saba ma fahimtar magabata na kwarai, wa yattabi'una ghayra sabilihim, kuma suke bin wata hanya wadda ba hanyar magabatan ba. Sai malam yace qala tabaaraka wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda yake yin inkari, yake musanta abinda manzo ya zo da shi, yake jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan kuma gaskiya ta riga ta bayyana a gare shi, an gaya maka Annabi ya faɗa ya ce kaza, sai ka ce a mu ku kyale mu da Allah, mun san zahirin addini, to da ku ake. Annabi ya ce a bar yin aski, ana aski wani bangare ana barin wani bangare, kai kuma kana kallon ɗanka yana yi ka hana, ka ki hana shi, da ku ake, saboda wannan abin jayayya da Annabi, an ce maka Annabi ya hana kuma ka ji sarai ba baka ji ba, amma ka ci gaba da yi, to me kake nini? Ma'ana kana jayayya da abin da Annabi ya faɗa. Yanzu musulmi har za a gaya mashi Annabi ya hana abu kuma ya ci gaba da yi, babanka in yace kada ka yi abu sai aka ga ka yi, a Hausa sai a ce wannan dan mara tarbiyya ne, saboda ya saba umarnin baban shi. Yanzu da babanka da manzon Allah waye ya cancanta a yi biyayya, amma yau annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar wannan sai a faɗi musu annabi ya faɗi abu hadisi ya ingantacce amma sai mutun ya bude baki ya ce wai su araba su da zahin addini daidai yake da jahadin jada manzon Allah kai tsaye saboda magana annabi batta yin ferime balantana kace a wancan zamanin ne mu ku bar mu zamanin mu daban magana annabi har zuwa abusa kawan kiyama zamanin ta ne kuma ita take lokaci Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai Allah yake cewa wayattabi ghayra sabilil mu'minin yayi jayayya da annabi bayan shari'a ta bayyana mushi kuma sai ya bi tafarki wanda ba na mu'minai ba sai malamai suka ce wannan abin da Allah ya faɗi da yace tafarki da ba na mu'minai ba yana nufin tafarkin magabatan ƙwarai Allah ya ce duk wanda ya bi tafarkin da ba nasu ba nuwallihi ma tawalla za mu bar shi da abin da ya zaban mu kan shi Allah ya ce wa nuslihi jahannam amma ranar alkiyama za mu sa shi wutar jahannama wa sa'atu masira Allah ya ce wannan makoma tayi muni duk wanda Allah ya sa shi cikin wuta mu karshen shi yayi muni Allah madaukakin sarki ya kare mu sai malam ya ce wala yasau ayya muslimin sadiqin ma nafsihi wa ma rabbihi jalla wa ala illa an yaftakhira bil intisab ilayhi malam yace kuma ai duk wani musulmi wanda yake gaskata musuluncin shi a zuciya yake gaskata musuluncin shi tsakanin shi da ubangiji ba abin da ya dame shi ba ce ma yayi alfakhari in an ce mishi salafi saboda an danganta shi da wa'incan wanda Allah ya musu sheda yanzu anan siyasa ake yi a cikin kasashen mu sai kaga mutun alfahari yake a cikin al'umma a ce wanga dan wannan farti'in sai kaji yana ƙara duro yana ƙara gyara riga ma'ana dadi yake shi an danganta shi da wannan farti'in menene ya kai alkhairi kamar a ce wani salafi ne an danganta shi da wa'incan magabata na ƙware wanda Allah da kanshi da yayi musu sheda annabi yayi musu sheda wannan shine mafi alkhairi wal amala bi hadihim kuma mutun yayi aiki da shari'ar su wanda suka yi suka yi addinin Allah akan shi sai malam yace wa lafzu salafiyya watakila zamu ji ana cewa salafiyya salafiyya malam yace wannan lafazin na salafiyya kuma madlulu al istilahi wal ilmi abinda ake nufi da ita a wajen malamai asbaha alaman ala tariqati salaf salih kamar wata alama ce ta wato hanyar da su magabatan ƙwarai suke kai sai a ce salafiyya Allah ji kan Sheikh Albani Zari shi yake yawan ambatar wannan ma'ana kaman alama ce ta wa'inda suke kan tafarkin magabatan ƙware sai a ce salafiyya amma ba wata kungiya bace wanda take da shugaba wanda za a zo gurin shi a yi register ka bashi kudi ya inscribe ɗinka in baka ciki baka ciki a in dai ka fahimci addini kuma kana kan fahimta magabatan ƙware to ka shiga ko baka shiga ma an saka magana ta ƙari sai yace fi talaqqi al-islam al-haq alama ce ta hanyar magabatan ƙware wajen karban musulunci na gaskiya alladhi jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yazo da shi wa fahmihi ala muradin nabi kuma da fahimtar wannan addinin kamar yanda annabi yake so a yi wa tatbiqi zalika sannan kuma a aikata haka a aikace i'tiqada ta hanyar kudircewa a zuciya wa qawlan da fada da halshe wa amalan kuma da aikatawa da gabobi domin yin biyayya ga addinin musulunci dole mutun sai ya zamanto yayi shi a bangarori guda uku kamar yanda imani yake i'tiqadan wa qawlan wa amalan mutun ya kudirce duk abin da yake na kudircewa a zuciya to mutun ya kudirce misali mu dukan mu mun san da cewa akwai ranar alkiyama kuma ka ba zuciya ka kudircewa kuma zuciya ka ta gamsu za a shi alkiyama amma ya kiyama bata zo ba misali na biyu dukkan mu mun yarda akwai aljanna kuma akwai wuta to ina suke ba mu gansu ba amma mun kudace a cikin mu akwai su kowanne a cikin mu ya yarda akwai Allah ba wanda ya taba ganin Allah amma ka kudirce a zuciyarka tabbas akwai Allah wanda shine yake jagorancin komai a cikin wannan duniya kuma shine mahaliccin kowa da komai to wannan kudircewa kenan sannan qaulan sai fada zaka fada kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zaka fada kace mu musulmai ne zaka fada kace muna kauna Allah zaka fada kace muna kauna annabi to in ka fada ba kare ba sauran dayan wa amalan sai kuma aiki da kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kana aikata ta a aikace ko kuma wadi ne kai sai ka tsaya da kace ku masoya manzan Allah ne a aikace ku masoya manzan Allah ne abin da yace ai kuna yi abin da ya hana kuna hannuwa ko kuma a kawai in kun tare cikin jama'a ne ku ce mu masoya annabi ne abin da ya hana kuma sai ku tai ku ringa yi wannan aikin ka ne zai tafi wannan to shine yace wannan tafarkin na magabata ma haka abin yake zaka kudirce a zuciyarka cewa wa'innan magabatan su ne mafi alkhairi a cikin al'umma sannan kuma ka fada da halishi duk wanda zai yi addini yayi addini akan fahimtar su sannan kuma a aikace kai ma zaka yi addinin a gani addinin da kake yi a aikace shine irin nasu sai malam yace fa wa bihaza sai ce da wannan fa inna mafhuma salafiyati yutlaqu ala almultazimina bikitabillahi ta'ala ana ce ma kowa salafi amma wa'inda ya cancanta a ce musu salafi kuma ya dace a kira su da salafi sune wa'inda suke lazimtar littafin Allah abinda Allah ya ce daga nan suke tsayawa ba su ƙara gaba wa ma sabata min sunani rasul min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iltizaman kamila kuma suke tabbatuwa akan abinda ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatuwa wadda take cikakka annabi ya ce eh Allah ya ce to mu mun tsaya daga nan ban mu gaba ban mu baya wa sadiqan kuma suna gaskata hakan wa wadihan sannan kuma a bayyana take zahiran wa batinan ahili da koyi sai ce wa maltazama bihi salaf sai abu na biyu kuma abin da magabatan ƙwarai suka lazimce shi min ahlil quruni thalathal ula al fadila a cikin mutanen wannan karni guda uku na farko wanda suka yi kowanne daraja karni na annabi da wanda ya biyo bayan shi da wanda ya biyo bayan shi alladina lam yuhdithu malai yace su ne waɗanda ba su kirkiro ba a cikin addini wa lam yabtadi'u fi din kuma ba su kawo bid'o'i a cikin addini wa lam ta'sif bihim al ahwa wal fitan malai yace kuma sarrai da fitintunu ba su ringa kada su ba ila an yadi sallahu al-ard wa man alaiha kuma ba za su kada su ba har sai Allah ya nade kasa da waɗanda suke kanta duk inda salaf suke zaka gani suna kan fahimtar magabatan ƙwarai na alqur'ani da sunna duk juyin juya halin da zai zo ba za su sauka daga kan wannan kuma waɗannan mutanen ba za su kare ba har sai ranar da Allah zai nade kasa a busa kawo sai yace walladina yahrisuna ala an yakuna haluhum ala ma kana alayhi halu salaf sai kuma waɗanda suke kwadayi suke Allah Allah a ce halinsu da addininsu ya kasance iri daya da wanda wato magabatan ƙwarai suke kai wannan shine takaitaccen bayani wanda malam yayi dangane da abin da ya shahi as-salaf as-salih magabata na ƙwarai yanzu kuma zai mana wani sabon bayani shine bayani akan ahlus sunnati wal jamaa a can baya sunan littafin mu alwajiz fi aqidati salafus salih ahlus sunnah wal jamaa yanzu ya mana bayani aqida a farko ya mana bayanin salafus salih duka mun san su to yanzu sura ahlus sunnah wal jamaa shin ahlus sunnah wal jamaa su ma wasu ne daban ba su ne salafus salih ba ko kuma yaya abin yake sai malam yace da farko dai as-sunnah zai ga mana menene sunnah da ake cewa ahlus sunnah yanzu abin mamaki a cikin mutane akwai wanda ga ce mashi ahlus sunnah sai ce a bargaya mu ne banda su kaga wannan ya bayyana kasar kuma jahili ne shi a ce maka ahlus sunnah kace bakka su menene sunnah ayan uwa malam yace sunnah a yaran larabci shine an ciro wannan kalima daga sanna yasinnu wa yasunnu sannan kinan sai aka ciro shi daga wannan kalmomi duka wannan kalmomi ne larabci asalin inda aka ciro kalmar kenan sai ce sannal amru sannal amra ya sunnanta wani al'amari ma'ana bayyanahu ya bayyana shi to in aka ce as-sunna malam yace hiya tariqa shine wani tafarki daga an ce sunna ana nufin tafarki mahmudatan kanat aw madhmuma wannan tafarkin mai kyau ne ko mara kyau ne sunan shi sunna a yare na larabci balarabe in yace hazihi sunna tuwaddika ila suraz yana nufin wannan hanya wannan hanya zai ta kai ka har suraz to kaga ai ba sunna ta annabi yake ne ba shine a yaren larabci aka ce sunna ana nayin hanya me kyau ce mara kyau ce sunanta dai sunna kinan tariqa sai ce wa minhu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam a ciki aka ciro magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi sira za ku bi sunnonin wa'inda suka kasance gabanin ku abinda ake nufi za ku bi hanyoyi kun ga anan ma yana nufin hanya ba sunna tan nan ba za ku bi hanyoyin wa'inda suka kasance kahin ku shibran bi shibrin shibri da shibri dani kenan shine shibr dani da dani wa zira'an bi zira'an da kuma zira'i da zira'i kun ga anan wanga hadisin annabi ya ce sunana man kana qablakum tafarki na wa'inda suke bayan ku wanda suka gabace ku ai dariqatun fid din wad dunya abinda ake nufi shine hanyar su a cikin addini da kuma duniya sannan wani hadisi na banna annabi sallallahu alaihi wasallam da malan ya kawo shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya kirkiro wani tafarki a cikin addini wanda da akwai shi wataƙila mutane sun mance shi sai ya tuno da shi abin yana cikin addini sai ka kirkiro shi ka tuno da shi ba kirkiro abin da bai cikin addini ba fa wannan abin yana cikin addini sai ka kirkiro shi ka tuno da shi kenan kamar yanda magabata suka fito da abin da ya shafi salatul tarawih sallar tarawih da muke azumi a masallaci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fito mutane suka fito ɗan kaɗan washe gari mutane suka ƙara yawa kwana kwana na uku mutane suka cika masallaci annabi sai yake fitowa aka tambaye shi aka yace ina jin tsoron ba ci gaba da yi Allah ya ce dole sai an yi al'umma ta kuma ba za su iya ba yanzu ka aka ce sallar tarawih kullum bali shayi an yi ta toya ka gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina yana jin tsoron al'umma ba za su iya ba shi yasa bai fitowa to yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin khalifa umar bin khattab sai suka sunnanta wannan tarawih bayan sallar isha sai ake yin tarawih goma sai kuma isha fa'i da wutar to kun ga wannan lokacin annabi ai akwai ta ba kirkiro ta akai ba an bari ne daga baya sai aka mai to kun ga wannan an kawo wani tafarki din sabo to shine ake nufi anan annabi ya ce wanda ya kawo wata hanya wani tafarki mai kyau falahu ajra wa ajrun man abila biha zai samu ladanta da kuma ladan wanda ya aiki da wannan abu misali kai ne sai ka zo gari garin duka ba abin da ya shaye su da gina masallaci ga kuɗi kuma Allah ya wasu sai ka mazuwa ji ka zo kai ma ka dan gina masallaci sai ka ga musu falalar gina masallaci sai su dauka sai su ci gaba da gina masallaci daga yau har duniya ta nadi duk wanda ya gina masallaci a wannan garin kana da lada shine falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah yana da ladanta da wanda ya aiki da wannan abun har zuwa ranar alkiyama kamar da'awa da aka fiddo ta sunna a nan garin a da a garin nan babu da'awa ta ahlus sunna daga baya ka samu wayansu suka zo suka bayyana ta sun fuskanci tsangwama daga al'umma da komi da komi amma yau abin ya zamanto labari yanzu gashi nan a ko ina in ka tafi akwai ahlus sunna insha Allah ana karatu to wayancan na farkon da suka fara kawo karantarwa ahlus sunna a garin nan in daga nan har Abu Zakawo za a samu ahlus sunna sai Allah ya rubuta musu lada a kiyas insa na lahira shine abin da ake bayani anan sai ya ce kuma man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizra wizr man abila kuma in mutum ya kirkiro mummunan abu a guri tafarki babu gidan giya a gari kazo kai sai wani ya gani shi ma ya gina to duk gidan gida da za a yi a gari zinihin zai je kwanta inka ko ka mutu sai ya iske ka har a tada alkiyama wannan babban hatsari ne kuma shi yasa ba a so mutum in yazo guri ya kawo mummunan abu a guri wanda mutane ba su sani ba mutanen da ba su san ba wani abu wanda yake na saban Allah ka koya musu to ka koka da kanka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kun ga anan shi ma abin da ake nufi shine tafarki wanda aka kirkiro wanda yake mai kyau ko mara kyau sai malai yace fa kullu man ibtada amran amila bihi qaumun min ba'di qila huwa sunnatu malai yace duk wanda ya kirkiro wani abu sai wasu mutane suka yi aiki da wannan abin da ya kirkiro bayan shi to wannan abin ana kiran shi sunna a yare na larabci amma to yanzu sai ce as-sunnatu fil istilah sunna a cikin istilahi yanzu kenan zai gaya mana me ake nufi da sunna a yare na malamai su kuma malamai in suka ce sunna me ake nufi da ita sai ya ce hiya al-hadiyu alladhi kana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu su kuma malamai in suka ce maka sunna, to ba suna nufin hanya ba, suna nufin shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kanta wa ashabu da shi da sahabban shi, ilman ta ilimi, wa tiqadan da ta kudircewa a zuciya, wa qaulan da ta fada, wa amalan da ta aiki, wa taqriran da kuma wanda aka yi a gaban shi bai ce komai ba. Wannan shine sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ilmantar da wani abu, wannan abun sunna ne. I'tiqadan ya ce a kudirce wani abu, to wannan abun sunna ne. Qaulan annabi ne ya fada furucin shi ne, to wannan abun sunna ne. Amalan annabi ne ya aikata, wannan abun sunna ne. Sannan kuma wa taqriran an yi ne a gaban shi sai ya shiru bai ce ba a bari, to wannan abun shi ma dai sunna ne. Sai ya ce kuma wa tutlaqu sunna aidan, hal laudi malamai suna kiran sunna wani lokacin ala sunanil ibadat wal i'tiqadat, akan sunnoni na ibada da kuma sunnoni na aqida. Sannan kuma uyuqabilu sunna al bid'ah, abin da yake hannun riga da sunna shine bid'ah. An aka ce sunna, to abin da yake cin karo da ita menene? Shine bid'ah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera, sai ce fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi tsawon rayuwa a cikin ku, yake sanar da sahabban shi, yace duk wanda Allah ya taimake shi ya doguwar rayuwa, to da sannu zai ga sabani mai yawa a cikin al'umma. To su sahabban ba su yi doguwar rayuwa ba, amma mu yau ga mu nan muna gani sabani nawa ne muke gani da idanuwan mu a cikin al'umma, sabani daban-daban in babu a kasar ku akwai a makwabtan ku. To dama annabi ya ba da labari yace to amma in kuka samu kanku a cikin wannan yanayin ya za ku fita, sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, sai ce to in kun samu kanku a wannan yanayi na hore ku da sunnata, sannan kuma da sunna wadda take ta khalifofi guda hudu wanda suke na shari'a kuma masu shiryarwa. To kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa za a zo da bid'o'i a cikin addini, amma maganin wannan abin shine aka adawo kan sunnar shi da kuma sunnan khalifofin shi wanda suke na shari'a. Kenan sabon bayani da mallan zai shiga, ba za mu fara shi ba saboda ƙarawa cewon lokaci, anan ya kamata mu tsaya kenan zuwa sati na gaba insha Allah sai mu tashi a gaba ta gaba. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.